Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na Juma'a 22 ga watan Satumba 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alhir Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar yajin aiki na ma'aikata a Najeriya na karuwa a cikin wannan lokaci. Wanda a yau ma wasu ma'aikatan na hukumar tantance abinci da magunguna da ma'aikata na jihar Kogi sun fara yajin aiki. Yau ranar Juma'a ce, rana da muke ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suka shafi rayuwanku da ma na yankinku da wasu sassa da duniya, amma duk sai kun sha labaran duniyar.
Assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mahaukaci bayan da Kim ya nuna cewa mai yiwuwa ne ya yi gwajin makami mai guba a tekun Pacific. Kim ya sanar da haka ne bayan da ya yi gargaɗin cewa zai mai da martani kan kalaman barazanar da shugaba Trump ya yi ta wajen ɗaukar irin wannan matakin. Trump ya maida wa shugaban ƙasar na Koriya ta Arewa martani yau Juma'a a sa'insa da ya yi a shafin Twitter. Ya ce Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, wanda bisa ga dukkan alamu mahaukaci ne, wanda bai damu da hana al'ummarsa abinci ba ko kuma ya kashe su, za a gwada ƙarfinsa irin da ba a taɓa yi ba. Sanarwar ta Kim mai da martani ne kan jawabin shugaba Trump a Majalisar Ɗinkin Duniya makon nan, lokacin da shugaban Amurka ya kira Kim da suna mutum mai makaman roka da mai neman yin kisan kai. Ya kuma kira gwamnatin Pyongyang marar hankali. Ya ce idan ya zama dole Amurka ta kare kanta da abokan ƙawancenta, za ta yi rugu-rugu da Koriya ta Arewa. Zanga-zangar kyamar gwamnati ta ɓarke yau a larduna biyu da ake amfani da harsunan Ingilishi na ƙasar Kamaru. Masu zanga-zanga sun jaddada kiran da 'yan aware suka yi na neman yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammacin ƙasar Kamarun su ɓalle daga larduna da ke amfani da harshen Faransanci, su kuma kafa tasu ƙasar. Ɗaruruwan matasa ne suka shiga titunan Ekona yau Juma'a, suna kururuwa, suna kaɗa ganyayen kwakwa, suna riƙe da wato suka riƙa rera waƙoƙi ɗauke da rubutu kan kwalaye da ke kira da a basu 'yancin cin gashin kai. Muryar Amurka ta kuma sami labarin an gudanar da irin wannan zanga-zanga waɗansu sassan da ake amfani da harshen Ingilishi. A halin da ake ciki kuma, kafofin sadarwar ƙasar sun ba da labarin tashin nakiya a Duwala, babban birnin ƙasar. Fashewar ta biyo bayan harin bom da aka kai a garin Bamenda da ke arewa maso gabashin ƙasar jiya Alhamis, da ya raunata 'yan sanda uku. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Hamayya ta ƙasar Kenya ta ba lauyan gwamnati kwana uku ya kai ƙarar jami'an hukumar zaɓe da ake zargi da yin coge a zaɓen shugaban ƙasar da aka gabatar cikin watan Agusta da kotun ƙolin ƙasar ta soke. Ɗan jam'iyyar Hamayya a majalisar dokoki Geoffrey Osotisi ya ce jam'iyyarsa ba za ta amince waɗannan jami'an su sake gudanar da zaɓen fidda gwanin da za a gudanar ranar 26 ga watan Oktoba ba.
We are going to provide evidence from our ICT people and from our lawyers to support our case.
Yace za mu gabatar da shaidu daga mutanenmu ƙwararru a fannin na'urar kwamfuta da kuma lauyoyinmu da za su goyi bayan hujjarmu, domin babu yadda za a gudanar da sahihin zaɓe muddin waɗannan jami'an ne za su gudanar da sabon zaɓe. Soke zaben shugaban ƙasar da ya haifar da shigar da ƙarin riki a kotuna na neman a soke zaɓuɓɓuka su kawo yanzu, an kuma shigar da ƙarin riki 300 galibi daga waɗanda suka faɗi zaɓe. Daga ƙarshe za a samar wa masu jinyar cutar ƙanjamau maganin cutar mai arha tare da tallafin kuɗi daga gidauniyar Bill Gates. Cibiyar yaƙi da cutar ƙanjamau ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar jiya Alhamis cewa gidauniyar Bill Gates ta ba da tabbacin ɗaukar nauyin sarrafa wani adadin magani, yayin da kamfanonin sarrafa magunguna kuma suka amince su ƙayyade kuɗin maganin zuwa dala 75 kan kowane majinyaci a shekara. Abin da muke magana a kai da wannan sanarwar ceto rayuka ita ce game da ingancin maganin da batun adalci da batun mutunci da kuma batun samun magani a matsayin 'yancin bil'adama. Kungiyar za ta iya samun, wato kungiyoyi za su iya samun maganin su saya shekara mai zuwa. Ana kuma kiyasin cewa wannan haɗa-hanin zai rage kuɗin jinya da sama da dala miliyan 2,000 cikin shekaru 6.
Grace Alheri Abdu ke don aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da Najeriya ke farfadowa daga matsalar tattalin arziki, sai kuma ga wasu ma'aikatan kasar na yajin aiki, abinda masana suka ce zai iya yin mummunan tasiri a kan tattalin arzikin kasar, wadda gwamnati take ƙoƙarin ɗora ta a kan turba. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto a kan wannan yaje-yajen aiki da ake yi a kasar.
A yanzu haka dai, ma'aikatan hukumar tantance ingancin abinci a Najeriya da ake kira NAFDAC a takaice sun tsunduma cikin wani yajin aiki na har sai abin da hali yayi daga ranar Juma'an nan. Wannan yajin aiki dai na hukumar ta NAFDAC yana zuwa ne a daidai lokacin da likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya ke gudanar da nasu yajin aikin. Haka zalika, suma ma'aikatan gwamnatin jihar Kogi sun tsunduma wani yajin aikin na har sai abin da hali yayi daga ranar Juma'an nan, al'amarin da masana suka yi hasashen cewa Najeriya fa na iya fadawa cikin wani yanayi na barazana ga tattalin arzikinta. A jihar Kogin dai ma'aikatan sun ce sun tsunduma yajin aikin ne saboda share sama da watanni 20 babu albashi. Comrade Ojo Ranti Matthew shi ne shugaban kungiyar manyan ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin, ya ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnatin Kogin ta kasa cika alƙawarin da ta ɗauka game da biyan albashin ma'aikatan. Sannan ya ƙara da cewa,
"We get government windows for them to dialogue. As I speak, government does not fit in game to even dialogue with people."
Ya ce, "Mun baiwa gwamnati kafa domin tattaunawa, amma har magana nan da muke da kai gwamnatin ta ƙi amincewa." Saboda haka ya ce yajin aikin na har sai abin da hali yayi ne. Ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin dai sun ce suna cikin wani yanayi na ukuba a sakamakon rashin albashin, kamar yadda wasu daga cikinsu suka shaida mun ta wayar salula.
"Ne sunana Sani Yunusa daga Lagos. Zaman sukita ya ce dole abubuwa na nan yawan da ya zafi. Kamar yadda yake magana da kai wajen wata 18 ba salari, ba albashi, ba promotion, ba incremental step.
Na'am, to yanzu
yawanci wadansu sun mutu, wadansu suna asibiti yanzu ba kuɗi wanda za a biya kuɗin magani."
"Sunana Comrade Aminu Abdullahi Ibrahim, malamin makaranta ne a nan Lakwaja. Wata na 19 kenan ba ni da albashi. Muna sanar da shugaban ƙasa game da wannan yajin aiki saboda shi ya ringa ba gwamnoni kuɗi. To muna kiran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, shugaban talakawa, ya zo ya taimaka muna munan jihar Kogi, saboda a cikin ma wanda suka bashi kuri'a jihar Kogi ne aka fara nunarwa inda ya ci."
Kakakin gwamnan jihar Kogin Mr. Kensley Fango ya ce suna sane da matakin kungiyar kwadagon, amma batun tantance ma'aikatan bugi ne ya haddasa tsaikon biyan albashin ga wasu ma'aikatan kogin kamar yadda ya mun karin bayani ta wayar salula.
Check truancy and the syndrome of ghost workers. Some people will say they are working with the state government while they work in companies in Port Harcourt, in Kaduna, everywhere, and still draw salaries from the coffers of the state government.
Ya ce sun ɗauki matakin ne domin tantance ma'aikatan bogi, wasu na aiki da gwamnatin jihar Kogin, alhali a ɗaya gefen suna aiki a wasu kamfanoni a wasu jihohi irin su Port Harcourt da Kaduna da ma sauransu. Amma muna kan tattaunawa domin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Waɗannan rahotanni da shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 kenan da minti 41 na yamma a nan Washington. Lokaci ya yi da za ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku a kan abubuwa da suka shafi rayuwanku da na yankinku da ma na wasu sassan duniya. Amma kafin nan sai ku shagata da wannan waƙar.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. To duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta, to kusani akwai ma'azanta.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira daga Kaduna. Waye a Kaduna?
Abaya kuma makeri, barka da nasariya.
Yawwa Malam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To bismillah.
To babu akubu, gaskiya ba zan gushe kan maudu'in nan na shi ministan lafiya ba. Magana ta gaskiya, in ya gaza ne ya kamata ya mika mu wanda ya dace karba. Kaga tun farko zo dakatar da darakta a ma'aikatan shi wanda ya san kan aiki, yanzu ga kuma ma'aikatan har ya bari sun kai ga yajin aikin. Muna gaya musu kullum su ɗauki darasi mana ga ministan harkokin jiragen sama mana. Kaga shi ya bada wa'adi, yace idan har aka samu akansi ya wuce wa'adin da ya bada na gama gyaran iyakon na Kaduna, zai aje aikin su. Su ma gaskiya su ɗauki wannan. In har ana samun irin yaje ajin aiki ko su ɗaukan mana alƙawari, sun gaza ba Malam Bala Muhammadu Buhari ya nada wanda zai ci gaba daga inda ya tsaya.
To mun gode.
Muna kira da
mun gode Malam Murtala. Bari mu ɗaya jihar Neja. Wani ne a Neja?
Suna magana da injiniya Lawal da mai unguwa Dan Kola Maguriya a ƙaramar hukumar Mariga jihar Neja.
To Malam Lawan, bismillah.
Masha Allah. A hakikanin gaskiya, duk ɓangaren abin lamarin da kuke ji na mutum yajin aiki da ire-iren su, wato shi shugaban ƙasa yana ƙoƙarin shi, masu ma'aikatan shi da ke ƙasa waɗansu su ne zaman to su ne ɓata gari, wallahi su ne ke ɓata mashi lamarorin shi, shi ne babban matsalan da yake samu wallahi tsakanin da Allah da Annabi. To amma don Allah, ina kira ga shauran ma'aikata, mu masu unguwanni, sarakuna da ke tare da talakawa, yanzu muna jin korafin talakawa
in
ka jefa da sai karka jin talakawa suna ta yaba ma hotun yanga suna ta yaba ma hotun yanga amma yanzu ma'aikatan gwamnati saboda Allah suna ta taka mashi birki ne ya kawo haka saboda Allah zaman jin gaggawa
to mun gode mun gode kwarai da gaske injiniya Lawal kenan bar mu saki komawa jihar Kaduna
sunana Ibrahim Alaram Mariga
to Malam Ibrahim
to ni ra'ayina dangane da ayyana ɗan Alfox da cewa kuma ɗan ta'adda ne a wannan yayi kuma kiran mu dai ga shugaba mai titin ƙasa a ɗauki dukkanin matakan da su ne za su kawo dinkirewar wannan ƙasa tamu na Najeriya mun sani cewa tashin tashina ba abu ne wanda zai kawo mana cigaba a wannan ƙasa ba kuma kasance dinkule a matsayinta na Najeriya ta fi armashi a kan a ce a raba ta kuma yanda ya je America ya tafi Ingila muna fatan Allah ya dawo da shi gida lafiya.
Amin summa amin. Mun gode Malam Ibrahim bari mu sake komawa kuma jihar Niger. Wane ne a Niger?
Wa alaikum assalam salamu alaikum Amurka suna na Bala ne wato wala daga Bushishi ya Niger ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala bismillah.
To gaskiya ya zai magana ne akan karamar hukumar mulki na shi ne Bushishi ko ba haka ba?
To
a gaskiya tunda dan ma tana kokarin tura mu cewa mun ne kudi wallahi wallahi babu wani aiki da suke yi. Da an kawo kudi an zauna an ci araba kudi kudi ya riga kare kenan babu wani tura da ko guda dake kaka. To ya kamata gaskiya gwamnatin jihar Niger ta kawo kwamiti su zaga tsarin hukumomi musamman karamar hukuma na Laushi su su ga me ake da kudin da ake tura da kariya gamma da zarar an ce an cire kudin albashi ba kudi ba komai to gaskiya mu wannan ajiyar da ake gida ke ga primary ba kudin zama ba primary ba aji ba komai yara kasa suke zama ya kamata shamomi na lokacin gamma su mai da hankali wurin jihar primary ne da ruwan sha to ba ko guda kan ba ɗaya kan biyu to a gaskiya na kira da gwamnatin jihar Niger da Allah ta sa ido akan shamomi na kanin hukumomi akan halin da suka bakala kawansu ko ba halin ko kula a cikin al'amarin da fatan za ku tashi lafiya.
To masha Allah za mu je Zaria. Wane ne daga Zaria? Kai to da alamar malam na Zaria layin ya katse don haka jama'a sai ku ci gaba da kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwan da suke faruwa wanda yake sun shafi rayuwarku da ma yankinku har ma da wasu sassa na duniya don haka sai a ci gaba da kira. Ina ji mun samu kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchin?
Ina tare da jawar mata da duro garamar hukumar katabun jihar Bauchi.
To bismillah malam.
Irin wannan masu yajin aikin nan don Allah su
malam na Bauchi na nan? To bari mu kada jihar Borno. Waye a Borno? Wake jihar Borno?
Ibrahim.
To malam Ibrahim bismillah.
Na'am, ni da mara raina dama ne ji
Ibrahim tsaya da kyau layin ka na katsewa tsaya da kyau yawa yawa to ci gaba
yawa na yin yawa da zafin jama'a ne su karfin sa saboda haka addu'a ne zamu ta yi
to
Allah ya ba shi mana aiki.
Amin 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 amin. Malam Ibrahim da alaman layin ka ba kyau bari mu je jihar Niger. Wane ne a Niger?
Kuna magana da Aminu Hassan Maku CD quasi distinguished daga garin Ushishi.
To Malam Aminu na Ushishi.
Ni na so yin magana ne game da al'amura kafin mu ci bayani yayin bincike me ke faruwa.
To
a samu zahirin ga abin da ke faruwa kan mutum ya zauna gehe kawai ya dunkule ya magana. An san ba yanda za a yi kowane zuliya yana da wari sai dai ba sa ya tsaba. Amma ni na bukata a rika bincike kafin a yi magana a karaman guskuma Ushishi akwai akace akace na nan na tahiya amma akwai kwarari kuskure da wayansu yan abinda ba za a rasa ba amma a fito fili a faɗi gaskiya ya yi.
To mun gode kwarai da gaske Malam Aminu da fatan mahukunta za ku rika ci gaba da fitowa kuna faɗan irin abubuwan da ke faruwa a yankunanku. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
tana tare da injiniya Abubakar Sani, injiniya da ke buraburin a ƴan guru jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
To injiniya Abubakar, muna jinka.
Yawa, wato kamar maganar yajin aikin nan da mutane suke yi shine abun yana da wannan dewa gaskiya, ya kamata a duba lamarin nan.
To
ba haka bane. Ana ta rashin lafiya lafiya yanzu, asibiti ina ne suna ta yajin aiki? Wannan ba abun da ya kamata a yi bane a halin da ake ciki yanzu, a matsayin da mu Najeriya muke ciki yanzu, ko ba haka bane?
Gaskiya.
Yawa, yana da kyau su ma'aikatan su yi hakuri, su kuma masu hannu da tsaki wanda za su duba salari a
kai. Injiniya Abubakar, layinka baka yi injiniyanci da kyau bake, dan layin ya gatse. Bari mu je Benue. Wane ne a Benue? Amma wa alaikum salam.
Na magana da Alhaji Usman.
To bismillah Usman.
Wato ni ra'ayina a yau shi ne kan maganan wa'annan yan tada raunati wanda suka hana mu taɓa wannan ƙasa. Alhamdulillah, a gojiya da wannan kotu da ta ayyana su a cikin yin ta'adda. Kuma shi shugaban majalisar da yake wani babatu, ina son tabbatar masa shi da ina wannan ƙasar a wannan lokacin shi ma da ya samu kansa cikin wani hali.
Ranka daɗe, ka ce yana babatu, alhali kuwa bai yiwuwa ka yi amfani da wannan kalma a kan babban mutum irin haka, da za ka iya janye min wannan zancen babatun? Da zan ji daɗi ƙwarai.
To a kalmomin da ya faɗa gaskiya bai dace ba, don mu talakawa gaskiya ba mu ji daɗin haka ba, fi sabilillahi.
To
ai ya kamata ce taimaka ma wannan gwamnati a kowane abu, kasance ina dan ina adawa da ita ba, inda muke ganin halamun sa kenan.
To
ina jin zai gyara.
Za mu je Bauchi kenan. Mun gode Malam Alhaji Usman. Waye a Bauchi?
Muhammad Awal baban Yeri, kafar hukumar tsoron cikin jihar Bauchi Najeriya.
To Malam Muhammad Awal, bismillah.
Da Allah, ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi inda ya dawo daga Saudi Arabia, taimaka mu mutanen gundumomi, in ba da ƙaramar hukuma ba, ba ma walwala, amma ce ba mu da kantoma, ba mu da kwamishina, ba mu da kowa a gwamnati, kawai daga gwamnati ke gwamnati. Ya kamata ya taimaka ya nutsa mana kwamishinoninmu da kantomominmu, yanzu za mu je mana kai musu kwamishinan mu, amma mutumin nan
to mun gode. Malam Awal, da alamar lokaci na abu din na daga mana hannu, mun kuma gode da waɗanda suka kira duka. To yanzu kuma labaran wasanni za mu kawo muku.
Wasanni a takaice.
Da saka ka wannan shekara na 2017 makonni 32 kenan da kula-kula din kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru suke fafatawa a tsakanin su, anda kula din Edin har yanzu take kan farkon allon na wannan shekara da maki 63, sai kuma mai bi mata ta biyu. Kula din kwallon kafa ta Cotton ta garin Garwa take da matsayi na biyu da maki 54, kula din Apeges kuma take da matsayi na uku da maki 50. Wanda suke jan layi kuma ana ganin cewa za su iya gangarawa akwai club din Racing a matsayin 16 da maki 33, sai kuma club din Lyon Blaise take da matsayi na 17 da maki 27, kana akwai wasa guda daya da basu buga ba. Sai kuma wanda take da matsayi na 18, Kanon ta birnin Yaounde take da maki 26. Sababbin shugabannin riwon kwarya na hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru Fikafut yanzu dai suna ci gaba da sake waɗansu al'amuran kwallon kafan kasar, wanda yanzu haka suke na wasu cimma burinsu na ganin cewa sun yi kokari na haɓaka kwallon kafa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru nan da watanni 6 da aka ba su riwon kwarya a wannan hukumar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An yi shekara da shekaru matsaloli da suka haɗa da ta'addancin 'yan daba da cin hanci da rashawa da kuma halin matsin tattalin arziki suka zama sanadiyar dabban mutane suke gudun hijira daga ƙasashen El Salvador da Guatemala da kuma Honduras zuwa sauran ƙasashen duniya, musamman ma Amurka, domin samun tsaro da rayuwa mai kyau. Cikin 'yan shekarun da suka gabata, yawancin bakin hauren na tafiya ne da ƙananan yara. tsohon daraktan hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka dake a El Salvador, Larry Sack, ya rubuta cewa a yayin da suke fuskantar har-harar rashin imani daga ƴan daba da tsananin talauci, kimanin yara 70,000 daga El Salvador da Honduras da Guatemala suka yi gudun hijira a ranar shekarar ta 2014 da zammar zuwa kasar Amurka. Ya ci gaba da cewa duk da haka wani bincike da aka gudanar a El Salvador bayan faruwar gudun hijiran ya nuna cewa kashi 70 cikin 100 na 'yan kasar da suke zaune a yankuna ko kuma unguwannin da suka yi kaurin suna wajen tashin hankali sun gwammace su zauna a cikin halin da suke cikin maimakon yin gudun hijira. Amurka na aiki da kasashen ta hanyar wani shiri da ke aiki a kasashen da ke tsakiyar Amurka ta hanyar wasu dabarun gwamnatin Amurka na samar da wasu shirye-shirye da za su tunkari matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma fuskantar matsalolin rashin mulkin kwarai don samar da zaman lafiya da demokradiyya, wanda ta hanyar ne mutanen yankin za su iya samun rayuwa mai inganci. Waɗannan dabaru da ake amfani da su sun yi daidai da shirin da shugabannin ƙasashen El Salvador da Guatemala da Honduras suka ƙaddamar don samar da tsaro da kwanciyar hankali a yankin. Alal misali, hukumar raya ƙasashe masu tasowa da ake kira USAID a taƙaice ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da wasu shirye-shiryen ilimi a wasu yankuna da tashin hankali ya kamari a El Salvador domin taimakawa matasa sama da 100,000 su kasance a makaranta ba a ƙungiyoyin 'yan daba ba, yayin da damarsu ta samun ayyukan yi ke ƙaruwa. A lokaci guda kuma, wani shirin sauya tsarin shari'a da ƙungiyar USAID take marawa baya yana taimakawa wajen rage cin hanci da rashawa da rashin adalci a kuma samar da hanyar da 'yan ƙasa za su amince da gwamnatinsu. Larry Sack ya rubuta cewa inda suka fi mayar da hankali a ƙoƙarinsu shi ne samar da tsaro da ilimi da guraren shakatawa da kuma guraren wasan yara, sai kuma ayyukan yi da farfaɗo da tattalin arziki. Hakan ya sa tashin hankali ya yi ƙasa. Mutanen wannan yanki sun samu sa'ida, yaran sukan yi wasa a sabbin guraren wasa, haka kuma masu sana'a suna ci gaba da kasuwancinsu. Goyon bayan da Amurka ke baiwa El Salvador da sauran ƙasashen tsakiyar Amurka ba yana kawo canji kaɗai ba ne, har ma da taimakawa mutanen ƙasashen wajen gina rayuwa mai kyau da tsaro a ƙasashensu. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mahaukaci, bayan da Kim ya nuna cewa mai yiwuwa ne ya yi gwajin makamin a tekun Pacific. Kim ya sanar da haka ne bayan da ya yi gargaɗin cewa zai mayar da martani kan kalaman barazana da shugaba Trump ya yi ta wajen ɗaukar irin wannan mataki. Trump ya maida wa shugaban ƙasar na Koriya ta Arewa martani ne yau Juma'a a sa'insa ta shafin Twitter. Ya ce Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, wanda bisa ga dukkan alamu mahaukaci ne wanda bai damu da hana al'ummarsa abinci ba ko kuma ya kashe su, za a gwada ƙarfinsa irin da ba a taɓa yi ba. Sanarwar ta Kim dai mai da martani ne kan jawabin shugaba Trump a Majalisar Ɗinkin Duniya makon nan, lokacin da Trump ɗin ya kira Kim da suna mutum mai makaman roka da mai neman yin kisan kai, ya kuma kira gwamnatin Pyongyang marar hankali. Ya ce idan ma ya zama dole Amurka ta kare kanta da abokan ƙawancenta, za a yi rugu-rugu da Koriya ta Arewa. Zanga-zanga kyamar gwamnati ta ɓarke yau a larduna biyu da ake amfani da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru. Masu zanga-zangan sun jaddada kiran da 'yan aware ke yi na neman yankunan kudu maso yammacin da Arewa su ɓalle su kafa su ci gashin kansu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau gabaki ɗaya. Sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu shirye-shiryen ciki har da Abel Yahuci. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta ba da umarni Julie Gresham, sai kuma injiniyanmu na wannan dare Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama a kwana lafiya. Allah ba mu alheri nan nasa, amin summa amin.